Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron tashar ta VOA Africa akan tasha ta VOA Africa akan mitoci 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Saroniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Aishatu Sule ce tare da Muhammad Lalo muka shigo cikin shirye-shiryen mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Kotun kolin Najeriya dake sauraron kararrakin zabukan gwamnonin karkashin jagorancin Muhammad Tanko ya cire gwamnan Imo.
Yadda magoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli.
To akan wannan batu da dambarwar dage yanke hukunci kan kararrakin zabuka da kotun koli take yi, za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka bude layukan mu nan gaba kadan a cikin shirin. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce 2-2-2-5-5. Kada a manta sai an saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna nan tafi da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma fa duk sai an gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce agogon Laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi akan shugaba Trump na ga majalisar dattawan kasar, wanda mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba Trump na Amurka da aka wato sa a gaba. Pelosi ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar jim kadan bayan wata ganawar sirri da suka yi da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai, wacce kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'a amincewa da tsige shugaba Trump bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da makaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisa ke yi. Sai da didda kokarin da majalisar wakilan ke yi na tura batun zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican, jama'a da dama na ganin sai wuya matuka a yi nasarar tsige shugaba Trump. Larry Sabato malami ne a Jami'ar Virginia, yayin wata hira da ya da VOA ta kafar Skype ya ce
Andrew Johnson, Richard Nixon and Bill Clinton, their reputations have all suffered significantly.
Yace sunayen tsoffin shugabannin Amurka da suka hada da Andrew Johnson, Richard Nixon da Bill Clinton sun baci mutuka sanadiyar hanyoyin da aka bi wajen tsige su, duk da cewa babu ko ɗaya daga cikin su da majalisar dattawa ta tsige shi a hukumance. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi alƙawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren karkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine. Yana mai bayyana al'amarin da abin da ba za a lamunta ba. A wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin, Rouhani ya buƙaci ya kafa wata kotu ta musamman, sannan ya ce duniya fa gaba ɗaya na zura ido akan ƙasar ta Iran. Haka zalika a yau Talata wani mai magana da yawun bangaren shari'a ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka aka kaɓo jirgin, to amma bai bayyana yawansu da kuma nasabarsu da al'amarin ba. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, wato a yau Talata, Burtaniya, Faransa da kuma Jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da ƙasar Iran ta yi ya sa basu da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama da ya shafi wannan yarjejeniya. Ƙasashen sun ce su kan sun sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa, ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma Iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar. Yarjejeniyar wacce Amurka da China da Rasha su ma suka rataba hannu an kullace ne da zummar kauda fargabar cewa Iran na ƙoƙarin ƙirƙiro makaman nukiliya tare da gindaya wani wato tanaji na taƙaita shirin nukiliyarta. A madadin haka kuma sai aka dage ma Iran takunkumin da ya yi matukar illa ga tattalin arzikinta. An kwashe mutum sama da 30,000 da ke zaune a daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wuraren da wani tsauni ke ta furzo da ruwan wuta da toka tun bayan da ya yi amai a ranar Lahadin da ta gabata. Masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken karkashin kasa ta Philippines sun kara wato matakin gargadin zuwa mataki na 4 wanda ke nuna yiwuwar fuskantar mummunan aman wuta cikin yan sa'o'i zuwa cikin kwanakin da ke tafi. Renato Soledium shine shugaban cibiyar binciken karkashin kasa a kasar ta Philippines.
Sa nakalipas na 24 na oras patuloy ang pagsabog ng Taal Volcano.
Ita cikin sa'o'i 24 da suka gabata tsaunin Taal ya ci gaba da aman wuta. Idan muka yi ta ganin wasu alamura biyu, na farko shine tumbudin tsurar wutar da kuma tokar da ke budewa a yamma da kudu maso yammacin tsaunin na Taal.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin namu. A Najeriya a yammacin yau ne kotun koli ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka yi a watan Fabrairun bara. Senator Hope Uzodinma a matsayin wanda ya ci zabe a jihar Imo a maimakon dan takarar jam'iyyar PDP da hukumar zabe ta ce shine ya lashe zaben. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci zaman kotun ga rahoton da ta hada mana.
Yadda magoya bayan jam'iyyar APC suka rika murna kenan a cikin harabar kotun koli bayan da lauyoyi 7 a ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan ƙasar Tanko Muhammad suka kwashi sa'o'i 9 suna sauraron muhawara daga lauyoyi daban-daban. Kotun koli ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC Senator Hope Uzodinma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Imo. Babbar kotun wacce ake wa lakabi da daga ke sai Allah ya isa ta baiwa hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa umarnin da ta karɓa shaidar cin zabe daga hannun dan takarar jam'iyyar PDP Emeka Ehejioha ta mika shi ga Senator Hope Uzodinma ba tare da wani bata lokaci ba. Anan lawyer Hope Uzodinma Olushola Okey shine yake mana jawabi yana cewa
Imo's election petition was about exclusion of votes, the total vote amounting to 213,695 votes. This has been the case, and we thank God Almighty today that the Supreme Court saw the point we are making, that it is not a complaint about unit but a complaint about collision of results.
Olushola Okey yace kare da muka shigar ya jibanci rashin kidayar ƙuri'u ne da ba a yi jimlar su daidai ba. Akwai bambancin ƙuri'u 213,695 waɗanda ba a yi jimlar kirgen da su ba, kuma kotu ta duba ta tabbatar da sahihancin korafinmu, ta ba wa ɗan takararmu mukaminsa akan wanda shine ya ci zabe da yawan ƙuri'u da suka fi na abokin karawarsa. Amma ga wani ɗan asalin jihar Imo kuma mai goyon bayan Emeka Ehejioha, Dr. Okey Mbonu ya nuna ɓacin ransa ne a game da hukuncin, inda ya ce shi ma fa ya fidda ransa a Najeriya baki ɗaya saboda wannan hukunci ya bashi tsoro kuma ya bashi mamaki. Shi bai san inda ƙasar ta dosa ba.
I've lost hope in the country. As a matter of fact, I have to be frank. I've lost hope. I don't know where the country is going.
Yanzu dai ana sa ran ranar Litinin 20 ga wannan wata na Janairu za a yanke hukunci akan zaben Kano da Sokoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina da wannan rahoto. A karo na biyu, babban kotun kolin Najeriya ta sake dage sauraron kararrakin zabe na wasu jihohi ciki har da jihar Bauchi, inda tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na jam'iyyar APC ke kalubalantar nasarar zaben gwamna Senator Bala Abdulkadir Muhammad na jam'iyyar PDP. Idan ba a manta ba, tun da farko kotun sauraron kararrakin zabe a Bauchi ta tabbatar da nasara da dan takarar jam'iyyar PDP ya samu a zaben shekara ta 2019. Haka ma kotun daukaka karar zabe da ke Jos ta tabbatar da nasarar da Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya samu. A dangane da dage sauraron karar da kotun koli ta yi a yau Talata, wakilinmu na jihar Bauchi ya zagaya cikin garin Bauchi inda ya tattaro ra'ayin jama'a cikin gari da kuma mazauna.
Sunana Muhammad Kadir Abdullahi wanda inkiya KD Alaba. So ni a maganan da zan fada anan shine ra'ayina shine a bari tunda hukunci ya gagara yankuwa sai iya kawo mana cigaba cikon baya kan gaba a game da wannan mulki da yake tafiya. Mu burin mu a jahar Bauchi shine a kawo mana cigaba ba da mun mu jami'an APC ko PDP ba. Duk wanda ya zama yana da gaskiya akan wannan mataki a bashi a yanke hukunci kawai shine
ni dai yanke Allah sauka kawai Allah ya ba mu gaskiya gaskiyansa kadai shine din kiran da yima kotu shine ta taimaki talakawa ta gaggauta yanke hukunci ta ba mu gaskiya gaskiyansa kawai shine ni abin da zan ce
ka gane wannan na shari'a din ka ne ba amfani saboda wannan miliki yanzu ka gane Allah kai ka gane wannan idan wannan magana na court din to ka gane ni shawara ni na ga maka mota ni court ka gane ai court din da wuri saboda ka ga to yanzu ana je court ana bani court din
sunana ya Alhaji Muhammad kuma wannan dage zabe sauraron kara da aka yi bai buzo mana da dadi ba saboda mu abinda muke bukata a rayuwar mu dullo nan kuma baya ne ba ma mu anan jahar Bauchi ba jihohi da yawa irin wannan kuma baya ne ba ma murna da shi ko ba ma farin ciki matakar irin wannan shari'a ba ita muke bukata ba a wannan lokaci abinda ba ma bukatar shi a bisa alƙalan manyan alƙalan kasar nan kenan dukkan bakon baya sanadiyan rikicewar kasar nan irin wannan shari'an da suke yi idan mai gaskiya yana da gaskiya menene ne daga sauraron kara a yanki a ba kowa da masa kowa ya je ya ci gaba da alkhairi yanzu irin wannan shike haddasa hayaniya da kashe mutane tun daga abin da ke iya faruwa a wasu jihohi sanadiyan irin wannan jama'a mu gaskiya
sunana Haruna Mandati to yadda muke ganin wannan shari'a wato yana ba mutane alaman tambaya su sashin shari'a na Najeriya ya kamata su kinsa gidansu duk abin da za su yi su kinsa gidansu abin da sun san gaskiya ne su yi kar su bari wani ko wasu suna tuzarta su su yi abubuwan da ba daidai ba amma idan ka shirya dama ka ce ka shirya za ka yi shari'a ka sake dagawa to dole dan adam azizi ne sai a fara tunanin ko da wani abu ne amma ni shawaran da zan bayar kawai sashin shari'a su yi adalci su yi abin da ya kamata
sunana injiniya Baffa Dattishira ka san ita shari'a sabanin hankali ne abinda mu za mu fahimta daban abinda su za su hanga daban sa'annan kuma muna kyautar da san cewa adalci shi yake kawowa a ci gaba da daga shari'a har a tabbatar an binciki me yake tafiya
ni sunana Haji Arabiya da Muhassan Jahun mu yanjar Bauchi ba mu da wani fargaba akan wannan al'amari na kotu saboda mun tabbatar kan cewa kotu tana shirin ta ne kuma kotu za ta bada gaskiya wa mai gaskiya mu ba mu da wani fargaba jihar Bauchi
to an jima kadan za a kira wayoyin mu a bayyana ra'ayi game da wannan dambarwa na dage yanke hukunci kan kararrakin zabuka da kotun koli take yi kafin nan a shagata da wannan
kabur kuka akuri arkai cinka ka rike maka munka ita za ta cece ka
talaka kabur kuka akuri arkai cinka ka rike maka munka ita za ta cece ka talaka kabur kuka akuri arkai cinka ka rike maka munka ita za ta cece ka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Sauraro mun samu kira na farko daga Kwantagora a can jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Hace Aisha kira magana da injiniya mai jerin makeri lulu Kwantagora jihar Niger.
Na'am.
Wato gaskiya alhamdulillah alhamdulillah wato kuma ko suna ya dace wanga dalili da ake yi a bayyane shi. A zanka yanzu hukunci a adalci ya kamata amma a cikin shari'a da cikin shari'a gaskiya bai dace ba mu muna murna a adalci wanda an kai mu gumu gurin zabe shi aina dabbaji to an ka doko da gaskiya ba wanda yake da hakki dan haka mu muna hulun cikin haka kuma Allah ya bada nasara ai gaskiya ba mai gaskiya haƙuri da rashi
to amin mun gode bari mu je daga Niger bari mu je Katsina wake kan layi daga Katsina
ina magana da Abdullahi da Abuka Bakawa karaba ko ba ta karawa daga jaka sana
na'am me ra'ayinka ga
ya wani ra'ayi na cewa kisa ita shi ta nan zabe musamman kara
haka
shi mutai idan baka mai take so ba sai ga baka mai daidai ba kuma su alƙalai akalla suna yin kokarin su kuma ta shar'a dole kai nazarin ta kai a hankali ka gano mai gaskiya mai gaskiya ka gano mai gaskiya kuma dole ya haƙuri ya kara aina ke nan gungiya ta cikuraya
to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu sake koma Niger wake kan layi daga Niger
ne wankin mula ne daga garin mai godiya a Kimba
na'am
to ni ra'ayi na game da annin wannan shari'a da aka yi wanda aka yanke hukunci da ba a yanke ba to da wanda aka yanke mu hukunci sai su haƙuri da abin da suka gani
haka
hukumo wanda ba aike mu hukunci ba to duk abu zan zo sama nan za gaban shi ya kuri da kwan shari'a Najeriya da abin ta gada kenan
to wani shawara zaka bayar
to ni shawara da zan bayar abin da yake hakikanin gaskiya shi ya kamata a ce an zartar da shi ba wai anihin abin da za a gani a takarda ko ku a ra'ayi ba wanda yake ba abin da sabanin abin da yan jihohin suke bukata ba
to madalla mun gode to mun gode ne wankin hula daga Niger bari mu tafi Nasarawa waye akan layi daga Nasarawa
kuma magana da Ijiya Bakanikin Radio daga Akwandaka Nasarawa
na'am
Nasarawa
to me ra'ayinka akan wannan dambarwa
to ni ma ra'ayi na dai kamar dai yanda wanne magana yanzu din ta yayi abin da ya zama gaskiya shine za a bayyana kawai wannan magana da gege-gege nan da Allah su ya kuri da shi ko ka san mun nan zaman lafiya muke nema da kwanciyar hankali abin da muka zaba shi muke so mu kawo
to madalla mun gode da wannan ra'ayinka bari mu je jihar Plateau wace kan layi a Plateau
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
duna na Muhammad Jiradu Langai daga Karmar Kumar Mangu jihar Plateau Nigeria
na'am
ra'ayi na game da dage wannan sauraron ainihin kara ni abin da zan faɗi shi ne ai bai kamata ma jama'a su damu ba tunda su alkalai saboda cancantar su ne aka naɗa su akan wannan aiki kuma ɗage sauraron nan ba mamaki zai ba su dama su yi cikakken bincike ne game da ainihin wannan ɗaukar da aka yi mu dai fatanmu a yi gaskiya babban abin kenan ni dai shawar da labari kenan dan Allah a bai ne gaskiya gaskiyarka kuma shi wanda aka bai samu nasara ba sai ya haƙuri domin lokaci da yawa
ina
fata a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to Allah ya sa madalla da wannan ra'ayi naka to bari kuma mu garzaya Bauchi Bauchi wake kan layi a Bauchi
sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Samaila Isfawa kashin mara jikar Amurka kuma ganzu a jihar Bauchi
na'am wa alaikum assalam
to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami'ar APC dai gare jiya dai yau canji dai babu a Najeriya abin da ake yi daɗin dai ma yanzu shi ake yi
to ai muna batun ɗage sauraron ƙararraki ne yanke hukunci ne na ƙararraki
ne ai zaɗin jiya ma ai da yau abin da aka ce za a yi gaskiya a ƙasar nan ina gaskiya ana cikuku Buhari ya sun cikuku ya abu ai cikuku ya abin aka yi ai zaɗin jiya ma da yau menene canjin da aka samu a Najeriya a daga wannan jiha a ce wannan jiha a kwace wannan jiha ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah za amana da bibbe galbi mai magana samai da isa karamar kumar ganjuwa jihar Bauchi
to madalla daga ganjuwa bari mu ji wake kan layi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jinka daga ina ake kiran mu?
Sunana Umar Dukcharima daga karamar hukumar Dambuwa jihar Borno.
Na'am. Daga Dambuwa. To me ra'ayinka akan wannan?
Hakikanin gaskiya na ji dadin samun ku da yau nayi kuma zan ci gaba da kiran ku.
Haka. Mun gode.
To ra'ayina kuma akan game da siyasar mu na Najeriya shine. Muna roƙon shugabannin mu na siyasa su kai zuciya nesa ko yaushe su kasance suna ba talakawa haƙƙinsu a nan ne za a samu sauƙin shari'o'i da sauƙin sauran rigingimu.
Na'am.
Na gode sunana Umar Dukcharima daga karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno.
To madalla daga Dambuwa bari mu garzaya Jigawa. Jigawa wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka da yammaci.
Barka ka dai to me ra'ayinka game da wannan dage-dagen yanke hukunci da ake?
Wato kafin mutuwa na zan maka tabiya ga uwana da aka musu rahi wallahi akwai dan majalisar mu da Subu Alhaji Muhammadu fage ga ina masa taji Allah wuce sa ya huta Allah ya kafuta
masa. Amin amin.
Kuma mama ta tsara su shi ma ina masa ta'aziyya Allah abin ji gafarta mata
to Allah ya gafarta musu ya gafarta duka to muna jin ka to ina ji dai dama bugowa yayin ta'aziyya bari mu garzaya Kaduna daga Kaduna wake kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
malama Aisha barka da yammaci
barka ka dai
sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya
na'am ne mai recorder ne radio da recorder
to ne
ra'ayinka game da wannan
na ga kira dan sa kasar kira da recorder ai to alhamdulillah dangane da wannan abin da yake faruwa dangane da ita kanta shari'a a Najeriya ai kamar yadda Malam Bahaushe yake cewa shari'a sabanin hankali
haka
to ya kamata dai a ce su wa'annan alƙalai su rika tabbatar da duk irin shari'an da ta zo gurin su har kokari ana yanke hukunci domin a sallama mutane saboda dai kika dauka kin ga irin maganar siyasar nan yanzu kika kamar maganar jihar Kano kullun mutane suna ta tsayawa suna dako za a yi shari'a tsakanin Ganduje da shi Abba to kin ga wannan cikimar da hal da ya faru ne yau din nan kin ga abubuwa ne da yake nuna mutane alƙalman cewa ita kanta shari'a ana yin ta yanda ya kamata kuma za a yi yanke hukuncin da ya kamata muna fatan ba mu ji dadin ma da aka dage ta Kano ba amma dai muna fatan Allah ya kai mu lokacin da za a yi wannan shari'a san kowa inda ba zai shi Alhaji Musa Garo ya tashi lafiya
to me radio da recorder da kai za mu rufe wannan babu mun godewa kowannen ku da ya bugo ya ba da gudumawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to yanzu kuma sai labarin wasanni
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda ake mako na 13 a wasannin Super League na kwallon kafa na kasar inda Jangorzo Football Club ta Maradi da ke karɓar bakuncin Adar Football Club ta Tawa ta yi nasara 2 da nema sai Ayas Fanta Soja ta shakashi a hannun Sahel Sporting Club ta Umbrin Yamai da ci 1 da nema a Eso Nidep ta lalaye Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da 1 da nema sai Olympic Football Club ta Umbrin Yamai ta shakashi a hannun Racing Football Club ta Bukoki ta Mataye mai da 3 da nema. ES Gendarmerie ta Bambirin Yamai tawa AS Police ta Yamai ta ƴan sanda 2 da nema 3 da 1 ne. AS Douane ta Custom tawa AS Garde National du Niger. CAS Nigelec ta Wutar Lantarki da tawa Espoir ta da Magaram 3 da nema. A wasannin da suka gabata a mako na 12, Nigelec din ce ta yi nasara gaban AS Douane da ci 1 da nema. Espoir tawa Adar 1 da nema. Sai Jangorzo Football Club da tawa Irana 2 da nema Olympic ta yi banza da AS Police yayin da Racing Football Club ta Bukoki tawa AS Fan 2 da 1 AS Unidep tawa Sahel Sporting Club 3 da 1 yayin da ES GN Gendarmerie National tawa AS Gar National 1 da nema a wasannin na kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger Union Sportive de la Gendarmerie National ce ke kan gaba da maki 29 sai ta biyo AS Unidep ta Mam Peter da maki 27 to
uku Sahel Sporting Club ta murnya mai da maki 23 CAS Douan ita mata mai ta custom da maki 21 AS Garde National de Niger tana ta biyar da maki 21 AS Fon ta soja ita ce ta shida da maki 20 CAS Police ta ɗan sanda tana ta bakwai da maki 17 Jangwarzo Football Club ta Marahadi tana ta takwas da maki 17 yayin da Racing Football Club ta Bukoki ita mata mai take ta tara da maki 17 CAS Nigelak ta wutar lantarki tana ta 10 da maki 14 Olympic Football Club ta mai tana ta 11 da maki 12 ta 12 ita ce Adar Football Club ta Tawa da maki 11 Irana Football Club ta Arlet jahar Agadez tana ta 13 da maki 11 yayin da Espoir Football Club ta Zandar take Bundi da maki 9 kawai idan muka leka kasar Faransa yanzu haka ana jira yanda za a ci ba game da sirrin dan wasan kwallon kafa na kasar Uruguay Edinson Cavani wanda tun isar Mauro Icardi a club din Paris Saint-Germain ya rasa wurinsa illa dai yana samun dan lokacin da yake buga lokaci zuwa lokaci inda ana wasa abinda kuma ya sa dan wasar ke neman ficewa daga club din na Paris Saint-Germain zuwa Atletico de Madrid sai dai shugabannin kungiyar na Paris Saint-Germain sun ce ba su da niyyar sayar da dan wasar saboda suna buƙatar sa a wasanni na gaba wannan kakar ta wannan shekara sai dai a yau din nan mujallu da dama dake maganar wasanni a kasar Spain sun ce club din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa ya nemi a bashi zunzurutun kudi miliyan 30 na euro kamin ya sayar da dan wasar da yace yana yunkurin ganin ya kai karshen kontragin sa a cikin watan June mai zuwa na wannan shekara idan Allah ya kai mu a club din na Paris Saint-Germain ta kasar Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
da fata ƴan wasa za su takale da lafiya yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice
Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a gobe Laraba majalisar za ta kada kuri'a kan batun tura tuhume-tuhumen da suke yi akan shugaba Trump ga majalisar dattawan kasar wannan mataki dai zai kara kusanto da batun tsige shugaba Trump Pelosi ta bayyana hakan ne a watsarwa da ta fitar jim kadan bayan wata ganawar sirri da suka yi da ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai wacce kusan wata guda da ya gabata ta kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban na Amurka bisa tuhume-tuhumen da suka shafi yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko a binciken da majalisar ke yi. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya alƙawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine yana mai bayyana al'amarin da abin da duniya ba za ta lamunta ba. A wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin Rouhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman sannan ya ce duniya fa ta sa ido kan abin matakin da za su ɗauka. Haka zalika a yau Talata wani mai magana da yawun bangaren shari'a kasar ya ce an damke wasu mutane saboda rawar da suka taka wajen kakkaɓo jirgin to amma bai bayyana yawan su da kuma nasabar su da al'amarin ba a yau Talata Burtaniya Faransa da Jamus suka ce yin watsi da matsayar nukiliyar 2015 da aka cimma da kasar Iran ta yi ya sa ba su da wani zabi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama da ya shafi wani yarjejeniya kasashen sun ce su kan sun yanki sauke nauyin da ya rataya a wuyansu kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa ciki har da dage takunkumin tattalin arziki ma Iran da kuma daukar matakan gudanar da cinikayya da kasar.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin namu da sabon shiri. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jir kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya saki sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video a shafukan mu na internet wato voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shiri baki ɗayansa sai injiniyan mu na yau Justin Aisha Sule ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.